Ƙungiyar ta tsofin manyan sakatarori wato Prime Minister Secretary wanda ma ya kunshi a kawun majalisar dokokin jiha da kuma tsofin Chief George Joji da mai binciken kuɗi da ma waɗanda ke karɓar dunƙulallen albashi na kokawa ne da cewa gwamnatin jihar na ma nuna musu shakulatin ɓangaro game da halin da suke ciki yanzu na rashin samun haƙoƙinsu tun bayan barin aiki. A wajen taron manema labarai a Yola fadar jihar Adamawan, shugaban kungiyar manyan sakatarori wato Prime Minister Secretary Mustapha Galadima yake su ba su amfana koda da kwandala ba daga tallafin da gwamnatin tarayya ta raba jihohi na Bel-Aoud da man na Paris Club. Yace abin takeici shine ma ikirarin da gwamnati ta yi na ware wani kaso daga kudin Paris Club na naira biliyan 9 da ta karba. Yace kawai yanzu su ba su ga koda bincika ba.
Mu Prime Minister Secretary da waɗanda suke dunkulallen albashin nan dukunnun mun kasance mu 35. Abinda ya sa mu abin ya dame mu shine matattu ga jerinsu a cikin mu waɗanda Allah ya kira su suna wannan aikin, ba a damu da abiya haƙoƙin magadansu ba, ashe mu da muke raya kuma sai dai Allah ya kyauta. Sai sa muka ce to gara mu sanar da duniya cewa ga halin da muke ciki, tunda gwamnati ce ga ta ba wai ni na faɗa ba, kwamishinan kuɗi na jiha shi ya faɗa, ya ji a 'yan jarida cewa lallai an karɓi waɗannan kuɗi, kuma ga abin da aka yi da su, ga abin da aka yi da su. Mu ba bincikensu muke ba, amma abin da ya shafe mu a kai muke magana. Suwa aka biya gratuity, bayan ma an ce da mu can ba biyan gratuity nan alfarma ce, alfarma daga wajen wa? Tsarin mulki ya sahale cewa duk wanda ya aiki a bashi haƙƙinsa na pension da gratuity, kuma ba a yarda a kankare masa ko anini daga ciki ba. Saboda haka don Allah da Annabi an yi amfani da hankali wajen wannan cin mutunci da cin zarafi da aka nuna fa mana sakatarori.
Shi ma wani tsohon sakataren dindindin din Alhaji Abubakar Hassan yace bai kamata a ce gwamnatin da ke matutar kawo canji tana mancewa da su ba.
To shiru kake ji, mala ya ci shiruwa, mu ba mu samu ba mu ji ba. Ah, ka sani mace rayuwa yanzu kuma ka san da cewa abin nan hawa farashin kuɗin abubuwa abinci da sauransu ka sai da suke ko fetur na yafi ƙarfin mu tako muke tahowa muke daga ƙauye. In muka taso kafin mu shigo gari mu koma mu yi nan yana ɗauko mana abubuwa da yawa.
Kamar Abubakar Hassan, shi ma Mista Emmanuel Vinjit da ya shafe shekara da shekaru yana bauta a gwamnatin jihar Adamawan cewa ya yi.
To yanzu kuma da Allah ya sa ya kawo sauƙi aka samu kuɗi ta wajen Paris Club, har to shi ne muka sa da to kowa dai abin da bukatun shi zai biya. Sai zai zamana kuma gwamnati tana cewa ta biya mu kuma ba mu ga kokosi sun kubo ba. Shi ya sa muke kuka a duba fa. Don na ga kamar wayansu a gwamnatin sukan ɗauka cewa wai mu kalila ne, ba mu da yawa, amma sun manta cewa Prime Minister Secretary guda ɗaya yakan ɗaukan nauyin mutane kusan 10 ko 20. To shi ne abin yana ba mamaki in wani a gwamnati ce ai ma'aikata su kalila ne, don haka ko da ma akwai kuɗi a ƙasa za su yi wani aiki ne da kuɗin ba za su biya ma'aikata yadda ya kamata ba.
To sai dai kuma gwamnatin jihar ta bakin kwamishinan yaɗa labaran ta Ahmad Sajo ta ce ma ba haka zancen fa yake ba.
Dokokin gwamnati daban-daban suke. Akwai permanent sekatarori waɗanda suka yi ritaya a lokacin da mukamin permanent sekatari baya cikin consolidated da ake ciki yanzu. Su lokacin da suka yi ritaya sun yi ritaya ne a kan dokokin da yake a lokacin da suke aiki. Akwai kuma permanent sekatarori waɗanda suka yi ritaya yanzu, wanda doka ta ce in permanent sekatari ya yi ritaya albashin da ya ritaya shi zai rika karba har iya rayuwarsa. Su kuma suna da severance ba su cikin wannan doka na severance gratuity irin na permanent secretary na yanzu. Suka ce su ma sai a tsaso a cikin na yanzu. To a nan ne aka samu takaddama.
Kwamishinan yaɗa labaran jihar Adamawa kenan Ahmad Sajo, Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya.